I've been chicken chicken now. Chicken chicken now. I've been chicken chicken now.
Ba wai akai na farau ba kome an ka dainai dan ni ba wai akai na karau ba
dan kafin na zo ni wannan matsayin fa suke fadar bazan kai ba to amma rabiya gwada shi ne Allahu marce barko mi
abin cikin cikina
cikin cikina
cikin cikina ne
ya Allah ya kyauta dogon harshen ku ya ba ku lafiyar gwalo ci na dogaro na kunne kan shi kuma arzikin ido kallo mai shan mangoro aminin sa guda
Jangan.